أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 11 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 2 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya kamar yanda karatu yake gabata duk bayan mako 2 a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano a cikin wannan littafi mai albarka Mukhtasaru Zadil Ma'ad littafi ne na babban malami Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wanda shine yayi ikhtisarin wannan babban littafi na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahumullahu ta'ala wannan kuma shine majalisinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka mun karanta muqaddima da shi Ibn al-Qayyim yayi wa wannan littafi wanda ya bude mana bayani game da fadin Allah madaukakin sarki wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake halittar abin da yake dama yake kuma zafar abin da yake dama ma kana lahumul khiyara zabi baya hannunsu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun dan haka Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya halicci halitta sannan a cikin su ya zabi abin da yaso ya fifita wanda wannan din yana komawa ne zuwa ga hikimar Allah madaukakin sarki da ilimin sa da abin da yafi dacewa da shi bai bar zabi zuwa ga hannun su ainihin halittar tasa ba saboda girman wato rububiyar Allah madaukakin sarki da kuma abubuwan da suke sake tabbatar da kadaitakar subhanahu wata'ala da sufofinsa na kamala da gaskiyar manzancinsa a cikin malaiku ya zabi wasu ya fifita su akan wasu a cikin annabawa Allah madaukakin sarki ya daukaka wasu ya fifita su akan wasu haka abinda ya shafi manzanni wanda wannan shine ainihin wato abinda waccan ayata wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar take ishara zuwa gare shi to bayan wannan shimfida da malam yayi mun shiga fasali na farko a cikin wannan littafi shi ma dai duk bayani ne game da Allah madaukakin sarki ya zaba daga kowane irin jinsi sai ya zaba abin da yake mafi tsarki daga wannan jinsin, domin Ubangiji Ta'ala tsarkakakke ne kuma baya karba sai mai tsarki. A cikin maganganu baya karba sai magana mafi tsarki, a cikin ayyuka baya karba sai tsarkakakke, sadaka ma baya karba sai wadda ta cika sharadin tsarki. Da wannan ne ake gane alamar arzikin bawa da kuma taɓewarsa, domin tsarkakakke babu abin da yake dacewa da shi sai abu mai tsarki, kuma duk tsarkakakke baya yadda da wani abu sai mai tsarki, dukkan tsarkakakke baya natsuwa da wani abu sai mai tsarki. Da haka za ka ga bawa tsarkakakke daga cikin maganganunsa yana zaɓar mafiya tsarki, wayanda wayannan kalmomi da maganganun nasa masu tsarki su ne suke hawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. A hannu guda kuma za ka same shi ya fi tsananin gudu ga dukkan wata magana ƙazama marar tsafta, kamar ƙarya, kamar giba, kamar annamimanci, kamar ƙage, kamar shaida zir da dukkan wani zance wanda yake ƙazamin zance. Kazalika duk bawan da yake Allah Ta'ala ya azurta shi da sa'ada baya cikin tababbu, to za ka ga daga cikin ayyuka ya riga ya saba sun bi jikinsa, baya ayyuka sai masu tsarki, wanda ayyuka ne dukkan wani ma'abocin ɗabi'a lafiyayya, to suna yana ƙoƙarin ɗabi'antuwa da irin waɗannan ayyuka ɗin. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ainihin wato shi wannan bawa wanda ya siffantu da waɗannan siffofi na sa'ada, wanda kansu muke ta magana har zuwa lokacin da ainihin wato muka cimma lokaci, mun tsaya daidai faɗin Allah Ta'ala, al-khabithatu lil-khabithin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala al-khabithatu lil-khabithin والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. سورة النور آية 26. الله مدوكين سركيتي الخبيثات وتمياغم ماتا كزامن ماتا دكزامن مغنغنو للخبيثين sun dace da ƙazaman maza. Wal khabithuna lil khabithat, haka ƙazaman maza, haka ƙazantacciyar magana lil khabithat bata dace da kowane irin mutum ba sai wanda yake ƙazami. Da haka al khabithatu lil khabithina, wannan combination din yayi. Wal khabithuna lil khabithat, wannan shi ma yayi mace. Wato ƙazaman mutane maza sun fi dacewa da ƙazaman mata, kamar yadda ƙazaman mata sun fi dacewa da ƙazaman maza. Wattayyibatu, tsarkaka kuma masu tsarkakakken zance, littayyibina, to su kuma zaka same su sun dace ne da maza waɗanda suke tsarkaka. Wattayyibuna, sannan su kuma maza tsarkakakku da maganganu tsarkakakku, littayyibat, sun dace da mata waɗanda suke tsarkaka. Allah Ta'ala ce ula'ika, waɗannan tsarkaka ɗin, mubarra'una, su ne wankakku, mimma yaquluna, daga abin da suke faɗa a kansu na ƙage da yarfe. Lahum maghfiratun, Allah Ta'ala ya ce sakamakonsu shi ne gafara ta Ubangiji, wa rizqun karim, da arziki wanda yake babba. To wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin ma'abota sa'ada da ma'abota shaqawa a cikinta, kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wato kowane
bangare da abin da yafi dacewa da shi, in kuma suka hadu za ka ga wato zubin tafiyar tasu yayi daidai. Shi yasa sai Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke masu tsafta a ayyukansu, masu tsafta a maganganunsu, masu tsafta a mu'amalolinsu, masu tsafta tsakaninsu da Allah, to babu wanda yafi dacewa su mu'amalanta sai mai irin ɗabi'a irin tasu, sai wanda yake tsarkakakke, tsaftatacce, mai kyakkyawan zance, mai kyakkyawan aiki, mai kyakkyawan dangantaka tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma wanda yake kuma ƙazami ne, maganganunsa za ka same su ba su da tsafta, ƙazaman maganganu ne. Haka ayyukansa za ka ga ƙazantattu ne. Haka alaƙarsa da Ubangiji ta'ala ta yi datti, akwai ƙazanta. To wanda yake da irin wannan yanayi, babu wanda ya fi dacewa tafiyarsu ta yi daidai, sai a haɗa su da masu ɗabi'a da halayya irin tasu. Da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma kullum waɗannan ƙazaman so suke su dinga gurɓata da kuma ɓata wato tsarkakakku ɗin, ta hanyar yi musu ƙage, ta hanyar yi musu yarfe, yanda ya lalace haka zai dinga jefa kalmar lalace zuwa ga wanda yake ba lalatacce ba. Yanda yake gurɓata haka yake ganin kowa a gurɓace, kuma yake jingina gurɓata zuwa ga kowa. To sai Allah ta'ala ya ce su tsarkakakkun, su waɗanda suke wankakku ɗin, Allah maɗaukakin sarki ya ce tsarkakakku ne kuɓutattu daga abin da waɗancan ƙazaman suke faɗa a kansu. Kuma banda haka za su ci gaba da fuskantar irin waɗannan ƙazaman maganganu da ake jinginawa zuwa gare su, amma tsarkakakku ne a wajen Allah, kuma suna da gafara da kuma arziki mai girma. Allah ka sa mu a cikinsu. ففسرت بالكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين. wannan aya sai aka fassara ta bil kalimat al khabithat, wato kalmomi miyagu ko kuma mata kazamai, lirrijal al khabithin, sun fi dacewa ga mazaje kazamai. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala almu'minin. Saboda combination din bai ba, mutumin da yake kimtsatse, mutumin da yake mai tsafta, mutumin da yake mai kamun kai, amma a ganshi ya aure wanda take tayi yawon banza, bata musulunta ba, bata gyaru ba, bata tuba ba, kuma a ce ya aure ta, yaga duk tsarkakakkun mata babu wanda yaga ta dace da shi wajen aure sai kazama, wanda ta sha jagwalgwalo, ta yi datti, ta yi yawace-yawace. Allah ta'ala ce wannan ya haramta shi ga mumini, haramun ne mumini ya rasa wanda zai aura sai kazama wanda take mazinaciya. Kamar yanda ba daidai bane combination din tafiyar ba tai ba, a duba yarinya wanda take kamammiya, kimtsitsiya, mai tarbiya, mai da'a, wanda iyayenta suka sha gugurmaya wajen zaman ta mutum, amma saboda duniya ko saboda wani datti da aka gani ga mutum na duniya ya zamanto an hada alaka da wannan, wannan shi ma Allah madaukakin sarki ya haramta wannan dangantakar. Ina fata an gane. Shi yasa aka ce mazinaci ba wanda yafi dacewa ya aura sai mazinaciya, babu gori tsakanin su. An gane ko? Yayi yawo tayi yawo, ba gori. Da hakan an yi din sai dai a rufa juna asiri. Ina fata an gane. Sai kuma aka ce haka ita ma wanda take mazinaciya, to katta ta zuba ido ko ta yi ta addu'ar Allah ya bata mutumin kirki, sai dai in ta tuba taubatan nasuha. Shi kuma atta'ibu ala dhanba kaman la dhanba la, duk wanda ya tuba daga wani laifi da yake yi, to yanzu hukuncin sa dai da wanda bai laifi ya zama kamar ba shi da ainihin wato wannan zina. To amma matukar mutum yana nan a harkar banza a zina, to bai dace ba a dauki ƴa wanda take ba mazinaciya ba a aura masa. Yarinya wadda take mazinaciya, wani mutum kamamme wanda ba mazinaci ba ya aure ta, Allah ta'ala ya ce na sa doka hurrima zalika 'alal mu'minin. In dai mutum yana amsa sunan imani, Allah ta'ala ya ce na haramta wannan tarayyar tsakanin su. Kaga mun sake dawowa kan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Da aka sai malai ke cewa fa fussirat, sai aka fassara wannan bil kalimatil khabithat, da cewa kalmomin nan na al-khabithat, miyagun ainihin wato mata, lirrijalil khabithin, sun fi dacewa ga miyagu ko kuma kazantattun maza. Wal kalimatit tayyibat, sannan kalmomi waɗanda suke tsarkaka ko kuma wato mata waɗanda suke tsarkakakku to su kuma sun fi dacewa lirrijali tayyibin ga mazaje waɗanda suke tsarkaka wa fustirat bin nisa'i tayyibat lirrijali tayyibin haka an fassara mata waɗanda suke at-tayyibat tsarkaka sun fi dacewa lirrijali tayyibin wabil akas haka akasin haka wa hiya ta'ummu dhalik wannan ayar ta game game da abin da ya shafi auratayya wa gaira da wanin haka ba iya aure ba kawai an fahimta ko wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala at-tayyiba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya at-tayyiba abin da yake tsarkakakke bi hadafirihi gabaki dayansa fil janna aljanna magana mai dadi aljanna aiki mai dadi aljanna mu'amala mai dadi aljanna dukkan abin da ya zamanto at-tayyib to gabaki dayansa fil jannati yana aljanna waja'al al-khabitha kaman yanda Allah ta'ala ya sanya gurbataccen abu kazamin zance kazamin aiki da kazamar mu'amala bi hadafirihi gabaki dayanta finnar wannan kuma wuta za ta ja mutum da haka at-tayyib yana jagorantar wanda yake sufantuwa da shi ilal janna al-khabith yana jagorantar mai sufantuwa da shi ilan nar fadarun dan haka gidaje sai suka zama gidaje sai suka kasu gida uku fadarun akwai gidan da ukhlisat an tsantsanta shi an tsaftace shi li tayyib gida ne na tsarkakacce kurum ba za ka ga kazami ba a cikin wannan gidan wannan gidan ko shine aljanna ko da mutum da dattin to sai an wanke shi kan ya shiga ba za ka ga mutum da datti kuma a cikin gidan aljanna ba a gida ne wanda yake ukhlisat an tsantsanta shi li tayyib ga abin da yake tsarkakakke wadarun akwai gida na biyu ukhlisat shi kuma an tsantsanta wannan gidan lil khabith ga mugu kazami duk wanda ka ganshi a ciki yayi dauda yayi datti kazami ne gidansa ne shine wuta wadarun sai kuma wani gidan muzija fi hal khabith bi tayyib an yi ingausa an yi gauraye an hada mai kyau da mara kyau a cikin wannan gidan an fahimta ko wahiya hadhihi dar ita ce wannan gidan kowa zaka gani in ka duba dama kaga mutanen kirki ziryan ba mai su in ka kalli hagu kaga mutanen banza su ma original not photocopy zaka yi ta ganin su wannan sai duniya amma in ka je in an je lahira fariqun fil jannati ne wa fariqun fis sa'ir duk wanda ka gani a aljanna tayyib duk wanda ka gani a wuta khabith amma nan gidan duniya kana iya ganin tayyib kana iya ganin khabith fa idza kana yawmul ma'ad amma ranar tashin alkiyama ranar da zamu koma zuwa ga Allah mayyiz Allahu al-khabitha min at-tayyib liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib mayyiz Allahu al-khabith Allah zai tantance kazami min at-tayyib daga mai tsafta wamtazul yawma ayyuhal mujrimun za a ce kowa da kanku kawai za a ga kowa ya kama kansa ba za ka ga tayyib yayi batan kai ya shigo cikin al-khabith ba khabith ba zai yi runto ya hada cikin at-tayyib ba wamtazul yawma ayyuhal mujrimun kowa ya ware kawai wanda yake at-tayyib zai shiga cikin at-tayyibun Allahumma ja'alna minhum wanda yake al-khabith zai zamto cikin al-khabithun a'azana Allahu min al-khabithin da haka ubangiji ta'ala zai bambance tsakanin wannan tayyib ne wannan khabith fa'adal amru ila daraini sai a kwayi gari kuma gidan sai ya koma gida biyu ne faqat kawai yanzu anan gida uku ne akwai gidan aljanna akwai gidan wuta akwai gidan duniya to amma ranar tashin alkiyama bayan Allah ya ware at-tayyib daga al-khabith gidajen za su narke su koma guda nawa guda biyu wal maqasudu mala yace manufa abinda ake nufi annallaha lalle Allah subhanahu wataala ja'ala lish-shaqawati was-sa'adati unwanan yu'rafani bihi Allah ta'ala ya sanya wani tambari da wata alama ta gane shaki da kuma gane mutumin kirki yu'rafani wannan alamomin da su yu'rafani bihi ake gane at-tayyib ake gane ash-shaqi an gane ko manufa shine Allah madaukakin sarki ya sanya wata alama da ita ce ake gane ash-shaqi tababbe dan wuta was-sa'id da ita ake gane dan arziki dan albarka dan aljanna akwai unwanan alamomi yu'rafani bihi da ake gane wannan da wancan wa kad yakunu fi ar-rajuli maddatani ko da yake akan iya samun mutun yayi ruwa biyu ya zama yana da madda guda biyu an gane ko ka same shi tayyib tayyib khabith khabith ko sa'id sa'id shaqiyyu shaqiyyu haka wani lokaci ka same shi mutumin kirki haka wani lokaci kuma ka ganshi yana dan taba tsiya haka ina fata an gane kana iya samun wani lokaci mutun ya zamanto ya sa riga guda biyu fa ayyuhuma ghalabat alayhi kana min ahliha to ranar tashin alkiyama shi ma babu zancanto yanzu ya za a yi yayi tsiya yayi arziki to ai na yake to shi ma abin da yafi galaba yafi rinjaye nan za a riskar da shi idan aka auna fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa min fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya da haka za a sa shi a sikeli za a auna ayyukansa na kirki za a auna ayyukansa na banza akwai wanda za a ganshi ya samu 51 cikin 100 na ayyukan kirki ya samu 49 na tsiya wannan kaga ya sha da kyar amma dai za a sa shi cikin as-su'ada za a sa shi cikin mutanen kirki domin an zo tunda yayi wancan yayi wannan ya taba kirki kuma ya taba tsiya to in aka zo sai a duba wanne ya firin jaye kirkin ko tsiyar in kirkin ne yafi tsiyar yawa sai a riskar da shi da mutanen kirki idan kuma tsiyar ce ta zama 51 cikin 100 kirkin ya zama 49 sai a watsa shi cikin mutanen banza shine ma'anar fa ayyuhuma ghalabat ghalabat alai kana min ahliha duk wanda yafi rinjaye sai a riskar da shi ga zuwa ga waɗannan waɗanda yafi rinjaye zuwa gare su fa in aradallahu bi 'abdihi khaira idan Allah ya nufi bawansa da alheri daharahu sai ya tsarkake shi qabalal muwafati tinkan ya mutu Allah ka tsarkake mu tinkan mu mutu sai ya tsarkake mutun a dan jeho masa wata musiba a dan jeho masa rashin lafiya a dan share a dan yi deleting din wasu abubuwa an fahimta ko a dan jarabce shi da wata asara ta kasuwa ko a jarabce shi da wata asara ta yaya ko ta kaza ko ta kaza cikin jarabobin da Allah ta'ala ke yi wa bawa ko a jarabce shi da wata damuwa ko wani bacin rai dan Allah ta'ala ya dinga kankare masa wannan ainihin wato laifin da haka in Allah yana nufin bawansa da alkhairi tinkan ya mutu sai ya tsarkake shi an fahimta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa ba zai gushe ba mumini kai ba zai gushe ba ana jarabtarsa a jarabce shi akan kansa a jarabce shi a iyalansa a jarabce shi a dukiyarsa ana kankare masa zunubi har ya hadu da Allah ba shi da zunubi to kaji yanda Allah ta'ala in yana nufin bawa da alheri wata jarabawar wallahi alheri ce wani ibtila'in da Allah ta'ala zai yi alheri ne sai dai ba lalle mutun ya gane ba an fahimta ko da haka akwai abubuwan da suke faruwa a rayuwarmu alkhairi ne amma ba za mu gane alkhairin ba yanzu danka ba shi da lafiya sai ka ji kamar sukari ya sha na'am saboda tsabar kauna sai ka ba shi sukari ya sha ko ina za ka kai shi sai ka kai shi asibiti magani da Allah ba daci ne da shi ba kuma sai ka ba shi shi a wajensa mai ka kyauta masa na'am amma haka kuma hadda allura ka san yana tsoron allura yana abba bana so amma haka zaka rike shi ai masa me ai masa allura kauna ce ko kiyayya to in Allah ta'ala yana san mutun da alheri haka sai a jeho wannan ya fita da kyar kuma sai a sake jarabtarsa da wani zunubin ake kankarewa sare masa zunubin ake dan ya hadu da Allah salim alim ina fata an gane to shine ma'ana fa in aradallahu bi 'abdihi khairan kamar yanda hadisi ma yazo man yuridillahu bihi khairan yusib min wanda Allah yake son sa da alheri jarabtarsa zai dinga yi da haka sai Allah ta'ala ya tsarkake shi qabalal muwafat kafin ya rasu fala yuhtaju ila tadhhirihi bin nar da haka in an jira tashin alkiyama babu buƙatar a tsarkake shi da wuta shi tun anan an tsarkake shi ya rasa ɗansa wanda yake kauna ko ya rasa wata matarsa wanda suke zaune lafiya ko ya haɗu da wani ibtila'i na jarabawar dukiya ko kaza ko kaza wa'annan abubuwan duk dan su share masa hanya dan akwai matsala akwai cikas in ya tafi da wannan laftun kayan lahira akwai matsala akwai damuwa to kuma gashi Allah yana nufin sa da alheri, to tunda Allah yana nufin sa da alheri sai Allah ta'ala ya dinga jarabtar sa yanda zai wanke masa zunubansa tun anan, da haka sai ya zamto babu bukata a tsarkake shi da wuta. Wa hikmatuhu ta'ala ta'aba an yujawiruhu al'abd fi darihi bi khaba'ithi. Hikimar Allah madaukakin sarki taqi bawansa ya makwabce shi ya kusance shi fi darihi a gidansa na lahira bi khaba'ithi da miyagun laifukansa. In dai bawansa na kware ne, to daga cikin hikimar Allah taqi wani daga cikin bayinsa ya kusanci Allah a gidansa na aljanna, kuma a ce ya je da dauda, a gidan aljanna ba a zuwa da dauda. Da haka in har Allah ta'ala ya kaddara aljanna mutum zashi, to sai an kankare an wanke shi daga wannan dattin, daga wannan al-khubuth din da khaba'ith din, sannan sai ya shiga aljanna. Fayudkhiluhu an-nara tuhuratan lahu. Da haka to tunda Allah bai ga damar kankare masa laifin ba anan, kuma an waye gari ya tafi da shi lahira, kuma Allah ya kaddara zai shiga aljanna, kuma gashi yayi dauda, kuma yan aljanna tsarkakakku ne, yan gayu ne, ba datti a jikinsu, ba dattin zunubi, ba dattin shirka, ba dattin kaza, ba duk ba su da wannan. To shi kuma gashi ya aikata laifuka, to sai Allah ta'ala ya shigar da shi wuta duhuratan lahu, shi kansa wutar da aka shigar da shi tsarki ne gare shi, tsarkake shi zai, za a wanke shi daga wannan laifin da ya aikata gwargwadon girman laifin. Wa iqamatu hadha an-naw', zaman irin wannan nau'in waɗanda Allah bai ga damar kafin su mutu ya wanke su ba tun anan duniya, za su ƙarasa zuwa gidan lahira da laifuffukansu, kuma Allah ya kaddara ba mai shiga aljanna da dauda, khabith ba zai shiga aljanna ba. To in zai shiga kuma ya za a yi sayan tsarkake shi, to za a tsarkake shi ne da wuta. To ita kuma tsarkin da za a yi masa da shi, tsarkin da zai samu na wutar, wa iqamatu hadha an-naw', zaman irin wannan nau'in fiha a cikin wutar, ala hasabi sur'ati zawalil khaba'ithi wa bad'iha, gwargwadon saurun wankewar dattin da kuma nauyin wankewar dattin. Akwai abin da zaka ga in zaka yi downloading a cikin wayarka ba shi da nauyi, nan da nan sai kaga har yayi me, ya zama download ko wani, kuma sai ga shi yana da nauyi, sai ka ajiye wayar ma ka tafi kana sagoyi, sai ka zo sai ga kai wannan abu da nauyi yake. To akwai wanda zunubin sai yana da nauyi, baya wankuwa da wuri, da haka zai dan dade a cikin wuta, Allah ya sa ba ma ciki. Akwai wanda kuma zunubin nasa dan wato ba shi da nauyi sosai, da haka ana nan gaba ɗaya sai wuta ta mai delete all, da an mai delete all shikenan sai kuma a zo a jefa shi a cikin wani ruwa da ake kira ma'ul haya, saboda an daddauje shi, ya kukkuje, ya jijji rauni, yayi kaza, yayi kura, yayi gau, yayi baki, sai a wanke shi, sannan sai ya shiga aljanna. An fahimta ko? To don haka su waɗanda Allah bai kankare musu zunubansu ta hanyar jarabtarsu a nan duniya ba, har suka kai sun mutu da laifin, kuma Allah bai ga damar yafe musu ba, yayi alƙawarin za su shiga wuta, to za a tsarkake su da wuta. To zuwa yaushe za su fita? To wannan kuma gwargwadon zaman da wannan zai yi a cikin wuta, gwargwadon saurin gushewar kazantar da dattin da gurbatar, da kuma nauyin gushewar dattin da gurbatar. Idan dattin ba mai nauyi ba ne, nan da nan kila za a tsarkake shi, a wanke shi daga wannan dattin, sai a fito da shi. Idan kuma yana da nauyi, to akwai yiwuwar zai kwana biyu, zai dade, zai yi sati, zai yi kaza, zai yi kaza a cikin wuta, Allah ya tsare. Walamma kana al-mushriku khabithu dhat. Yayin da mutum mushriki ya zamto zatinsa ma kazami ne, gurbataccen zati ne da shi, gangar jikinsa, tsokar da naman da jinin ya lalace, tunda bai san waye halicce shi ba, har yana hada Allah da wani a cikin bauta, bai san waye kamata ya kira ba, in yana cikin tsanani sai yake mantawa ya kira wani Allah a madadin ya kira Allah, kai wannan maganganunsa da zatin shaksiyar jikinsa sun yi datti kwarai da gaske. Lam tudahhirhu an-nar, to shi wannan wuta ba ta iya tsarkake shi. Duk wanda ya mutu yana shirka, shi ba magana tsarkake, kawai za a yan khalidi na fiha abada kenan. An gane ko? Kalkalb kamar kare ne, idza dakhala al-bahara, in zai shiga kogi sau dubu, kare sunansa me? Kare. An fahimta ko? Da haka idan kare zai wanku saboda ya shiga ainihin teku ko kogi, to mushriki zai wanku dan ya shiga wuta. Kawai an maida nan kawai gidan horansa ne, amma ba tsarkake shi ba. Mumini wanda ya tafi lahira da imani, to shine yake shiga wuta dan ta zama tsarki gare shi. Amma mushriki ba wai an sa shi a wuta bane dan ya tsarkaka, ba magana tsarkaka, dan shi dattin sa zati ne, ya riga ya zama gangar jikin sa, ya zama duro tsoka da jinin jikin sa shirkar, so saboda haka wannan shi ana sa shi a wuta ba zai wanku ba. Amma wanda yayin da ta haka kayan ka yadda ta shi ne in ka sa zaka wanke, an fahimta? Amma riga ta riga tari ne, ya za ya wanke ta, ba za ta wanku ba. Da fata an gane, sai dai kuma a yi mata wani runin daban, amma ta riga tari ne ba inda za a yi da ita, amma ta yi dauda za ta wanku, to mushriki shi ya riga ya rine da shirka, da haka shi ana sa shi ne a wuta ba dan ya samu tsarki ba. Walamma kana almu'minu tayyibu bari'an min alkhaba'ith kanat an-naru haraman alayhi idh laysa fihi ma yaqtadi tathhirahu fa subhana man baharat hikmatuhu al-uqul. Ga shi kamala yake cewa, amma kaga yayin da ya zama shi mumini at-tayyib tsarkakake ne, bawon Allah tsaftatacce ne, ba shirka, ba saban Allah, ba bid'a, tsaf tsaf yake, to sai ya zama bari'an kubutacce min al-khaba'ith daga kazanta da datti, kanat an-naru haraman alayhi, shi yasa sai wuta ta haramta a gare shi, shi ba zai wuta ba za ta ci shi ba. Id domin laysa fihi ma yaqtadi tathhirahu, ai shi bai aikata wani abu da zai hukunta a tsarkake shi ba, dama da tsarkin sa, shi yasa shi da yaje lahira da tsarkin sa ya tafi. Su sabi da ka babu wani abu na datti a tattare da shi ballantana abu kaci tsarkake shi. Ina fata an gane. Sai malam yace ka duba irin wannan hikima ta Allah madaukakin sarki. Fa subhana kai sarki ya tabbata. Man ga ubangijin da hikmatuhu hikimarsa baharatil uqula tafi karfin hankali. An gane ko? Fasulun. Malam yace ga wani fasali. Wa min huna anan ne yu'lamu tirara li'ibadi, za a gane tsananin bukatuwar bayi, fauka kulli daruratin sama da kowace irin bukata, ila ma'arifatin rasul zuwa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ma jaa bihi da abin da manzon Allah ya zo da shi. Ya za kai ka fita daga cikin al-khaba'ith ko al-khabith ka zama at-tayyib? Kana bukatar manzon Allah, bukatar da kake da ita ta manzon Allah tafi bukatar da kake da ita ta cin abinci da shan abin sha da shakar iska da duk wata bukata. Bukatuwar ka zuwa ga abin da manzon Allah ya zo da shi yafi kowace bukata zama bukata. Dan haka mu gane cewa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu larura ce, wata bukata ce wadda ba za mu iya rayuwa babu ita ba. Al'umma ba za ta iya rayuwa babu hasken manzanci ba a cikinta, ba ta inda za ka zama at-tayyib ba ka bi manzan Allah ba, babu yanda za a yi ka kubuta daga zama al-khabith matukar ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malam yace anan za ka gane, yi ulamu za a gane ittirar al-ibad, tsananin bukatuwar bayi, fauka kulli daruratin wai sama da kowace irin bukata, ila ma'arifatir rasul zuwa ga sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ma jaa bihi da abin da manzon Allah ya zo da shi. Sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin abin da manzon Allah ya zo da shi bukata ce da tafi kowace irin bukata da dan adam yake da ita a duniya. Fa innahu, domin yanda al'amarin yake, la sabila ila al-falahi illa ala yadayhi, babu wata hanya ta rabauta sai ta hannun manzon Allah. Sa'adatuna mashrutatun bittiba'ihi, haka al-fazazi yace, arzikin mu sharadi ne sai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. La sabila ila al-falah, babu wata hanya da bawa zai bi ya rabauta illa sai dai fa ala yadihi ala yadaihi, ta hannun manzon Allah. Wannan hanyar tana nan a hannun ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala ila ma'rifati at-tayyibi, babu wata hanya da bawa zai bi ya san menene at-tayyib, min al-khabith daga abin da yake al-khabith, ala tafsil daki daki, illa min jihatihi sai ta bangaren manzon Allah. Ba za ka san menene at-tayyib ba sai ta hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam. ba za ka san meye al-khabith ba, ballantana ka guje wa zama cikin al-khabith sai ka bi ta ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa ayyu hajatin furidat wa daruratin uridat fa daruratu al-abd ila ar-rasul fawqa hadhi kathirin. Wane mutum kowace irin bukata ce furidat da ta zama lallai ta zama tilas gabawa, wa uridat kowace irin larura ce da bukata ta bujuro komai girmanta. Fa daruratu al-abd bukatar bawa, larurar bawa ila ma'rifatir rasul ila rasul izuwa ga manzon Allah fauqaha tana sama da kowace irin bukata, tana sama da kowace irin darura bi kathirin da tazara mai yawan gaske. Ko an fahimta? Wa ma dhannuka biman idha gaba anka hadiyuhu wa ma jaa bihi tarfata 'aynin fasada qalbuk walakin la yuhissu bihadha illa qalbun hayy. Ibn al-Qayyim kenan yace wa ma dhannuka, dan uwa menene zatanka, biman ga mutumin da in gaba anka hadiyuhu idan shiriyarsa ta bace maka daidai da sakan daya, wa ma jaa bihi idan abinda wannan mutum yazo da shi ya bace maka darfata ainin daidai da kiftawar ido, fasada kalbuka zuciyarka ce za ta lalace duka. Me ya tsammanin ka da bukatuwarka zuwa ga wannan mutum? Me ya zatanka game da wanda aka ce idan shiriyarsa ta bace maka, sannan abinda ya zo da shi ya bace maka daidai da kiftawar ido, zuciyarka ga baki ɗaya za ta tashi daga aiki? Me ya zatanka ga wannan mutum? Ya muhimmancin wannan mutum yake a rayuwarka? Ya muhimmancin abinda ya zo da shi yake a tattare da kai? Mala ya ce walakin sai dai kashi la yuhissu bihadha, ba mai fahimtar muhimmancin manzon Allah a rayuwarmu, ba mai fahimtar muhimmancin sunnar manzon Allah da abinda manzon Allah ya zo da shi a rayuwarmu, illa qalbun hayy sai zuciya rayayya. Allah ka samu a cikin masu zakata rayayyu, wanda zuciyarsa ta mutu yana ganin in ya samu kudi ya shi ba kawai shi babban matsalarsa kudi, wani babban matsalarsa kawai mukami, wani babban matsalarsa kaza, wani babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin matsalarsa, shi yana ganin dan bai san manzon Allah ba, bai san tarihin manzon Allah ba, bai san abinda manzon Allah ya zo da shi ba, bai da damuwa. Babban damuwarsa a ce shi bai yi karatun boko ba, yayi digiri na ɗaya na biyu na uku, yayi digirin digirgir, bai san manzon Allah ba, bai san abinda manzon Allah ya zo da shi ba, shi a wajensa ba matsala. Yafi ganin kai da ka san manzon Allah, ka san abinda manzon Allah ya zo da shi, yafi ganin kai kana cikin matsala, dan baka iya ABCD ba. Allah ya kiyaye. Amma ba za ka yi mamaki ba, sai mallaka ya ce wa ma lijurhin bimayyitin ilamu man yahun yashulil hawanu alaihi wa ma lijurhin limayyitin ilamu. Wanda ya zama wulakantacce, wulakanta wata aba ce mai sauki a gare shi, wanda bai san daraja ba, bai san kima ba, bai san mutunci ba, dan kawo wulakanta shi mai zai ji? Wulakantacce ne, dan kawo wulakanta shi sai mai kuma? Mutumin banza ne, dan ka mu'amalance shi a irin wannan yanayin ba komai a wajensa. Manyahun, wanda duk ya wulakanta ya zama kaskantacce, to wulakanci wani abu ne mai sauki a wajensa. Kai mai mutunci kai ne kake tsoron wulakanci, kai mai mutunci kai kake tsoron abin da ba daidai ba, shi ba ruwansa. Sai mallam ya bada wani misali, ya ce wa ma lijurhin bimayyitin ilamu, wani irin radadi mamaci zai ji dan ka ji masa rauni? Mutum ne ya mutu sai ka zo ka ji masa rauni, wani zafi zai ji? Ai man ya kabalu dhul, wanda ya karbi wulakanci, ya yadda ya wulakanta, ya kaskanta, yusbihu dhul amran mu'tadan alai, wulakanci zai zama wata al'ada da ya saba da ita. Kamar yadda ka san wanda zaka ji masa rauni ya ji ka ji masa rauni rayayye ne. An gane ko? Wanda zaka wulakanta ya ji cewa ya wulakantu mai mutunci ne. Yanzu dabbar da aka yanka ta dan an zo ana sabule fata ta wani zafi za ta ji? Ba za ta ji ba. Da haka kenan mamaci dan ka kwana kana kwarzanar sa kana dukan sa ba zai ji zafi ba. Da haka duk wanda bai san Allah bai masa gamankatar ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ko ya gane abinda manzon Allah ya zo da shi, za ka ga ba ruwan sa rayuwar sa yake kawai yana ganin wannan ba matsala. Shi zai iya rayuwa ko ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya rayuwa ko ba shirin manzon Allah, dan ba ita yake jira ba, abinda yasa a gaban sa daban. To karka yi mamakin wannan saboda wannan baitin. Wa idha kanat as-sa'adatu, wannan baitin na wani mawaki ne da ake kira Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi a cikin diwanin sa mujalladi na 4 shafi na 277 yace wa hadha ajazu baitin, wato wa hadha ajazu baiti sadrihi man yahun, wato wannan kamar rabin karashin baiti. Wama limayitin wama lijurhin bimayitin ila muqarashin baiti, farkon baitin sai ce wa man yahun yasulul hawanu alaihi, shine ma'ana farkon baitin kenan. Sadrul bait shine wa man yahun yasulul hawanu alaihi, sai karashin baitin ya zama wama lijurhin bimayitin ila mu. Wa idha kanat as-sa'adatu, idan har arzikin mu mu'allaqatun bihadihi, a rataye yake da shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ba za mu azurta ba a duniya, ba za mu azurta ba a lahira, arzikinmu yana damfare yana makalkala da shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa yajibu, ashe ya zama wajibi, ala kulli man ahabba najata nafsihi, ga duk wanda yake son ya kubutar da kansa ya tseratar da kansa, an ya arifa min hadihi, to dole ka ware lokaci da za ka je makaranta ka je ka ji wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama dole. Wannan dole ne, ba zabi ba ne. Duk wanda yake so gobe alkiyama ya tsira ya kubuta ya shiga aljanna, to wajibi ne an ya arifa ya san min hadihi, wani abu daga karantarwa da koyarwar manzon Allah, wasiratihi ya san tarihin manzon Allah, wa sha'anihi da al'amarin da ya shafi manzon Allah, ya zamto ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali matukar ya jahilci manzon Allah ko abinda manzon Allah ya zo da shi. Ma yukhriju bihi, yayi kokari ya san wani abu game da manzon Allah, gwargwadon abinda zai fitar da shi, an khuttatil jahilin, daga tafarkin jahilai, wannasu fi hada, mutane game da sanin koyarwar manzon Allah, mutane game da fafutuka wajen sanin tarihin manzon Allah, mutane game da kaiwa da komowa wajen sanin sha'anin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baina mustaqillin wa mustakthir, akwai me yi kadan akwai mai yi da yawa, to sai ka yi kokari ka zama cikin masu yi da yawa. Shine ma'ana wannan su mutane fi hadha, game da wannan maganar da ake tattaunawa, baina mustaqillin wa mustakthir, za ka ga tsakanin mai dagewa yana duk yanda zai in yaje office ya dawo sai ya je wani masallaci ya ji an ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yana nan kodin shi ba zai yi ba, duk in yau ba a karatu anan za ka ga ya nemi ina ake karatu zai leka can. Wa mustakthirin, akwai wanda yana yi da yawa, wa mustaqillin akwai kuma wanda kadan sai ya dan bushi iska sai ya ce bari yaje yaji mai ake cewa mai manzo Allah yace yau, to shine mallam yace wa mahrum, akwai wanda kuma an haramta masa, yana daga cikin guraren da ba sa cikin shadul din sa masallaci, wuraren da ake karatu baya cikin shadul din sa, hatta ran juma'a da ake ganin duk musulmi suna haduwa ranar juma'a su ji sakon Allah da na manzon sa a dunkule ranar juma'a, wala baya zuwa sai an gama hudu ba tsaf sai an gama hudu ba sannan zai je kawata da sallah, kaga maharum kenan. Shi yasa in ka kalli rayuwar su a bar tausayi, in ka kalli sallarsa ba irin ta manzon Allah yake ba, alwalarsa haka, mu'amalarsa da iyali, mu'amala da makotansa, kasuwancinsa, office dinsa, rayuwarsa in ka kalle ta gaba ɗaya mahrum. Akwai wanda ya dage yana yi da yawa, akwai mai yi kadan, akwai mahrum. Wal fadlu bi yadillahi yutihi man yasha, falalar tana hannun Allah, yana bayar da ita ga wanda ya so. Mun gode maka Allah, Allah mun gode da Allah ya zabe mu koda yaushe muna inda kunnuwan mu suna so su ji an ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala rasulullah, kana rasulullah. Wannan yana faranta mana, yana yaye mana damuwa. Mun gode Allah shi yasa. Wal fadlu, falalar Allah ya sa ma ka dinga kokarin sanin koyarwar annabi da shiriyarsa. To wannan falala ce ta Allah, yutihi man yasha, yana bayar da ita ga wanda ya so. Wallahu dhul fadlil azim, ubangiji ta'ala ma'abocin falala ne mai girma. Allah madaukakin sarki ka sa mu dace abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe. Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin.